A ƙarshen wata tantaunawar da aka shafa wani litinin ana gudanarwa a nan Yamai a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron Niger Alkasim Indatu da takwaransa na Benin Dr. Moatin Fortuné Alain, tawagogin ƙasashen biyu suka cimma wannan yarjejeniya, wacce a ƙarƙashinta za su tunkari ƙungiyoyin ta'addancin da ke ƙoƙarin yaɗa ayyukansu a baki ɗayan ƙasashen yammacin Afirka, kamar yadda a yanzu haka suka fara kai farmaki a ƙasashen gabar teku.
Mun samu complete to que pour gagner ce combat.
Yace tun da wuri muka gano cewa samun galabar wannan yaƙi da ƴan takife abu ne da ke buƙatar haɗin gwiwar ƙasashen yanki baki ɗaya, amma kuma wajibi ne a ƙarfafa wannan mataki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Idan aka dubi ƙasashen da ke fama da wannan matsala a yankin Sahel, Niger ta fi kowace ƙasa nuna juriya. Can da ma Niger ta sha taimaka mana da bayanan sirri daga sojan samanta, shi yasa muka ga dacewar mu kulla yarjejeniyar a tsakanin hukumomin tsaron Niger da Benin. Gashi kuma abin ya tabbata a yau.
En particulier l'affirmation du renseignement par le renseignement aérien.
Jamhuriyar Benin mai makwabtaka da Niger ta bangaren kudu maso yammaci na matsayin tashar jirgin ruwa mafi kusa da Niger, saboda haka galibin kayayyakin da ke shigowa ko fita daga kasar kan bi ta wannan gaba. Kuma yanzu haka kasashen biyu na gudanar da ayyukan shimfiɗa bututun man da zai dangana da tekun Atlantika da nufin shigar da shi a kasuwannin duniya. Saboda haka gwamnatin Niger a shirye take ta tallafa wa Benin da dukkan abubuwan da take bukata domin tunkarar kalubalen da ke gabanta, in ji ministan tsaro Alkasim Indatu.
Si aujourd'hui nos frères du Benin ont besoin de notre appui.
Yace idan a yau makwabtanmu na Benin na bukatar tallafi, a shirye muke domin yin haka. Nauyi ne da ya rataya a wuyanmu. Idan makwabtanmu na Burkina ma suka buƙaci mu taimaka musu, to ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, saboda ba ma fatan wata ƙasa ta fuskanci abin da ya taɓa samun mu a Inates ko a Shinagodar. Wato dai Niger na shirye ta yi duk mai yiwuwa don taimakawa sauran ƙasashe su tsaya da ƙafafunsu. To koya masana ke kallon wannan yunkuri na Niger da Benin, Abdulrahman Alkasim na mai sharhi akan sha'anin tsaro.
Ita kasan Benin inda ta bambanta da sauran kasashen na bakin gefen teku, tun da farko da matsalolin ta waro ta Boko Haram sai ta shiga cikin kawanya da aka yi ta kasashen Nigeria da Niger da Chad da kuma Kamaru wajen yaki da Boko Haram a yankin tarkin Chad, yasa ta samu kwarewa bakin gwargwaro bisa haka, kuma da wuri ta fahimci kwarewar da ita Niger in ta samu bisa haka saboda jajircewar ta, kuma shi yasa ka ga ministan ta na tsaro da sauran harsoshin sojinta su zo su tattauna da takwarorinsu na Niger.
A watan Disamban 2021 ne aka kai harin ta'addanci na farko a jamhuriyar Benin, kuma tun daga wancan lokaci an yi ta fuskantar wasu hare-haren na daban akan iyakarta da Burkina Faso, abinda ke gaskanta hasashen masana da ke cewa ƙungiyoyin ta'addancin Sahel na da gurin yaɗa ayyukansu a baki ɗayan Afirka ta Yamma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.